masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
da fatar an waye gari lafiya na san yana tashi lafiya
lafiya kalau malama Grace da fata an waye gari lafiya na san yanzu ka an fara sanyi dai ka
lafiya lumi an fara sanyi ai gani nan na kukunshe
na ga alama ni ma na fara na fara kunna kayan zafi
ya fara sallama
ga gaskiya kan haka ne
me ya faru a wannan mako
to abin da ya faru a wannan makon
ya kace ganin siyasa Amurka wannan da ya zabe na farko da kake gani
eh gaskiya kan
ana yi a idan ka
gaskiya kan to abin da ni gaskiya sai dade burge ne yake malama Grace bayan da su ƴan takar shugabannin kasar suka zo suka lokacin aka baje ba wai ni ne shugaba wannan ni ne a tsohon mataimaki nake ni a an baje ni a matsayin sa ne ƴan takara aka zo kuma mai shugabancin abin nan muhawara ya zo ya shiga ya shugabanci muhawara din to haka wannan makon kuma aka yi na ƴan takarar mataimakan su wanda yake ita gaskiya za a ce ita ce babbar abin da ta fi ja hankalin Amurkawa ganin yadda waɗannan mutanen suka nuna dattaku kowannen su ya nuna cewa ya san abin da yake yi sun zauna sun yi magana akan batutuwa daban-daban hatta da wato muhawarorin da su masu gidajensu a wancan lokaci suka kaure suka ma ki tsayawa junansu su yi bayani su sun tsaya tsanake sun yi bayani wanda kuma dukansu kowannen su nan ya ƙara jaddada ko kuma ya ƙara bayyana manufofi na irin wato babban abokin takararsa wanda kinga za a ce wannan tayi rakiya kuma gaskiya ta ƙara bayani an fahimci abubuwa da dama da ba a fahimce su ba a wancan lokaci.
Me ya ka ya burge ka gaba ɗaya a ciki kana ta faɗan abubuwa da dama da suka burge ka siyasa Amurka?
Wato abinda ya burge ni a wannan muhawara Malama Grace, lokacin da aka zo aka zauna an yi tunani na kalli sauraron masu sharhi akan yadda suka yi tunanin cewa shi mataimakin shugaba Mike Pence wato zai yi abin da suke kira attack, wato zai ta kai farmaki ne ga ita Kamala Harris wato mataimakiyar ƴar takarar Democrat, wanda yake duk da yake ko ita din mutane suna bayyana cewa ba Kamala Lata ba ce ganin cewa ita masaniya shari'a ce kuma wato ta taba zama ma alƙalanya babba alƙalanya ta jiharta. To amma lokacin da suka zo suka zauna ita ce ta fara magana, kuma da ta fara magana lalle hakika ta soki gwamnatin su har ta bada misali da irin abin da ta yi. To abin da yafi burge ni a wannan muhawara shine lokacin da shi mataimakin shugaban kasa zai mai da martani, abu na farko da yayi shine sai da ya taya ta murna, ya yaba mata, ya taya ta murna ma ga dauko ta da aka yi, saboda farkon budewarta ta yi magana cewa tun lokacin da tana zaune wannan ya kira ta shi tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden ya kira ta yace mata to ga abin da yake so ta zo ta taya shi wannan takara. Tace to wannan kiran da yayi mata gaskiya yana ɗaya daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a rayuwarta.
To a rayuwarta
to duk da cikakken ci da ta yi a wannan lokacin bai hana yana fara bude baki shi kuma sai da ya taya ta murna da ta karbi wannan kiran, sannan shi kuma yayi ma ya nuna cewa kwarai da gaske wannan kiran muhimmi ne ga rayuwarta. To wannan shine abu na farko da ya fara bani wato mamaki ya kuma burge ni ya bani sha'awa, you know, duk da yake cewa suna da bambancin ra'ayi sannan kowa nan bakin ra'ayi yake yana so ya kai ga wannan, amma bai hana su wato mutunta juna da kuma mutunta irin matsayin da juna suke akai ba.
To mun gode kwarai da gaske, kullum kamar muna cewa Allah ya kai mu lokacin da za mu kai wannan matsayin demokaradiyya.
Wallahi to amin summa amin Malama Grace.
Wato bari mu bude wannan babi da mika gaishe-gaishe, za mu fara da mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Malama Hauwa Shu'aibu Addu'a bisa rasuwar mai gidanta Shu'aibu Addu'a. Muna kuma mika gaisuwar ta'aziyya ga wakilinmu Babangida Jibrin bisa rasuwar kawunsa Malam Yusuf Suleiman Tukura, wanda aka fi sani da suna Tanko, ma'aikacin hukumar kula da lafiyar motoci ta DIO a Kwantagora, wanda ya rasu bayan gajeruwar jinya. Allah ya gafarta masa.
To amin summa amin Malama Grace, kamar yadda kika ce muna ta'aziyya ga abokin aikin mu wato Babangida Jibril. To bayan wannan kuma akwai kuma sakon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Dr. Abubakar Yusuf Sanyinna, malami a kwalejin ilimi ta Shehu Shagari dake Sokoto, da kuma kallansa musamman wato Musa Yusuf Sanyinna da Isa Yusuf da Adamu Yusuf da malamin iyalan gida a nan da ake kai da dukkan iyalan marigayi a kan Sanyinna Umaru Baki da su fita da su da wani Alhaji Nuhu Yusuf Sanyinna da ya kai da gafara mu da yake da
Wannan gaisuwar fata a ne ta daura aure da dama kuma 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 k
Ba da ikirarsu ne na ba da ikirarsu ne. Zuwa ga iyalan Alhaji Muhammad Taylor Shuni da na marigayi Malam Muhammad mai kasuwa saboda daurin auren ƴaƴan su wato Malama Grace tuna mai nani fa wato Sa'ad Muhammad Shuni na gidan Radio Vision FM Sokoto da kuma Sa'ima Muhammad mai kasuwa ita ma uhur ma'aikaciya ce ta gidan Radio na Vision FM Sokoto
an kulle zumunci
to abinda wasu suke gani wai kamar ba sabon ba yana da wuya a yi abinda dan jarida da yar jarida ko kuwa to daura auren da insha Allah za a yi shi ne a yau Asabar din nan 10 ga watan October shekara ta 2020 a kofar gidan marigayi Malam Muhammad mai kasuwa dake unguwar gidan Igwe a birnin Sokoto a jihar Sokoto Najeriya da karfe 10 na safe to muna yi ma wato Sa'ad Muhammad Shuni da kuma Sa'ima Muhammad mai kasuwa fata alheri da kuma samun albarkan aure da kuma zaman lafiya kuma Allah da hankulan su
mutukan raba
kuma ayi ta aikin jarida kuma kila kin ga aka samu zuriya kuma ba mamaki aikin jarida
dan jarida
madalla to kiga muna nan muna jiran shi na America muna jiran cikin zuriya Sa'ad Muhammad Shuni da Sa'ima mai kasuwa
aka yake sai kuma gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Salamatu Baraya that is special program management board Bauchi tare da abokan aikin ta Hajiya Dije Haruna Abdullahi da Malama Garba driver dukan su a specialist management Bauchi sai kuma Hajiya Lare Ahmadu ana mata bangaji a auren danta Ibrahim Maimako sai Malama Asabe Musa Adamu da mai gidanta Malam Musa Adamu da yaran su Suleiman Saratu da Murja dukan su a kwakwaran na Bado Malam Fashi sai Hajiya Dina Adamu da Ibrahim Adamu da Binta Adamu da Kande Adamu gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Madam Mary Ezekiel Abundot da Agorai Baiko da yaranta duka da Kakale Yusuf da yaransu sai mai sarauta Malam Daniel Danladi baban Idi a Rafin Zurfi Bauchi da Malam Izzan Dallagin babban ba da Malam Izzan Dallagin baban Evelyn da matarsa Alisa sai Malam Banyami mai gari baban Hawwa da matarsa Ladi a yalwa kaga dama gaisuwa a bari ya huce zuwa Yakubu Yankai YY baban Bature da iyalansa duka da Malam Madaki Hassan Madakin Bundot da kuma Malam Madaki Hassan Madakin Bundot da mai ɗakin sa Malama Tamar Mama Musa da fatan an tashi lafiya
to madalla muna yi musu fata alheri da fatan an waye gari lafiya
Thank you.
malama gure kina ganin ya kamata mu duba wato ra'ayoyin masu sauraron mu akan muhawara mu ta makon da ya gabata, amma kamar yadda aka saba ya kamata a danyi a gajarci a danyi musu tuni akan abin da ya faru.
To a gurguje labari ne muka bayar na babarbare da bafullatani abokan juna da suke tafiya cikin dare. Babarbare bafullatani ya nemi nuna cewa shi jarumi ne yayi cewa aljani ya kame mai tukku ya kasa tafiya da yana tunanin cewa babarbaren nan zai ruga ya kyale shi, sai kuma babarbare shi kuma yazo ya ce to bari ya hau kan itacen ya ga shegen aljanin da ya kame mashi tukku. To shine muka tambaya cewa wane ne a cikin su ya fi jarintaka.
Bari mu fara da Saminu mai mai gadan kunsa altafawa balewa wanda ya ce shi ke cewa ma yadda dariya tukunne ce kai ni kan wallahi dai ko raba ni hankali don dukkan su jarumai ne, amma shi yana ganin babarbaren nan ya fi jaruntaka saboda tsayawa da yayi da wani ne gudu zai ruga tunda an rike dan uwan shi, ke ji nashi dalili.
To shi kuma baban da mamman bande da magaram cewa shi ma babarbare ne ya fi jaruntaka, amma babawo Mato mai addu'a da Abubakar Umar Yahaya da Muhammad da Mamudu mai sai da magani Garba Cede dukkan su cewa suka yi bafullatanin nan shine fi nuna bajinta.
To kin ga ra'ayin su yazo daidai da Gambo Babauro wanda yace shi gaskiya wato bafullatanin nan ya fi jaruntaka saboda dani ne yace inda ni aljini ya fara kamawa. To gaskiya abokina na tabbatar da ba zai tsaya ba da sun ji ihu na layi guru za su yi.
Lallaga. To Abubakar Ahmed ko cewa yayi wanda aka rike ne shi ya fi jaruntaka saboda shi ya ga zahiri amma bai tsorata ba.
To
amma mai hawan bishiya ai bai ga zahiri ba.
Ehe, to kin gani
shi kila yace wai kila menene burga ce kawai yake yi.
To kin gani, to ra'ayin Aliyu Dutsen Mustafa Aliyu Dutsen ma kenan da kuma Aisha Usaini Dangote Karasuwa da kuma Bilyaminu Jamu Walijo dukkan su abinda suka ce gaskiya ba fulatanin nan yafi, don shi Walijo ma abinda yake cewa shine duk da yake dukkan su biyu dai sun yi jaruntaka, to amma ai an san Fulani da jaruntaka, don haka wannan ma ai ba ma karamin abu bane ba. Don haka shi babarbaren dole shi ma ya dan koyi zaruntaka tunda dai yana tare da shi, don haka shi bafulatanin nan ya fi zaruntaka duk abinda babarbaren yayi ya koya ne daga gare shi.
To sai Abdullahi Aliyu dadin kowa ya ce babarbare, Saminu mai man gida ta fawa balewa kuma shi ya ce bafulatani, yayin da Rabi Mamuda tare da mijinta Mamuda mai sai da magani Garba Shede dukkan su suka ce babarbare ne yafi.
To cikin ga shi kuwa mai kuɗi Bello ya ce ai jarumi kan a fili ya bayyana, wato shi ɗan uwa ɗan Fulani kenan shi ne jarumi, kuma mu jarunta ita ce cika muku mafulatani a ko ina yake. To wannan shi ma dai ra'ayin shi ya zo daidai da Sa'idu Sabo Ayuro wanda shi ma ya ce mafulatanin nan ya fi zaruntaka.
To Maryam yar Fulani daga Saudiya tace bafullatani mana ai haka kuma ai ka taba jin bafullatani da zai ce babarbare da ba ai tatsu ne giza ba ta wuce koki.
Eh gaskiya ne, amma ake ta Aisha Musa da Barkillahi ta taba haka nan, ita ga taba fullatana amma tace babarbare ne ya abin nan, na san an taba haka nan.
To yo dai kan bafullatana tace bafullatani
wannan kam.
Sai Comrade Abdullahi mai Shanu baban ya gana wanda yace wallahi magana gaskiya dan Borno yafi. To dama ya gana mai kaga kuma wallahi magana gaskiya dan Borno yafi jaruntaka saboda shi dan Fulani nan ya ji riko ya kasa gudu ya tsaya. To dole ne shi rikon nan don an kama shi kam ba yanda zai ya ruga ne, shi yasa kuma tsoro ne ma ya hana shi ma ihu.
To
amma kaga shi yace shi dan Borno shi kawai ta maza ya zo ya nuna cewa ya ita kwato abokin shi.
Yawwa, to kin gani, to shi kuma wato Sale Muhammad Sale Damari shi kam kin ga bafullatani ne, amma dai ya faɗi gaskiya da kike ganin kamar ba za a yi ba zai yi.
To
yace gaskiya yau babarbare yayi mana 1-0.
Aha, lalle kan.
Haka yace, yace gaskiya babarbare shi nashi ra'ayi kenan. Babarbare ya yi mana 1-0 mu Fulani saboda bafulatani dai an rike tukunsa. Yayi gimba bai magana ba sai da abokin sa babarbare ya dawo gunsa, sannan ya tambaye shi sannan ya sabe bakin magana. Don haka babarbare yau an gaishe ku, yau kan kun yi abin jaruntaka.
Yawa har na san yana ma ya jin da buku. To sai Nura Yankara da Muhammad Shuwami da Mustafa Babagana waɗanda dukansu suka ce babarbare ne, sai kuma Abdul Muhammad Dumjiya Jamhuriyar Nijar dukansu dai bare-bare suka ce.
To shi ma dai mutumin wato Malama Grace wato Babagana Alhaji Nuciya Wacakal. Sai dai ambaci sunan kece Auntie Grace, ai daga jin wannan labari ma wato babu haɗi. Babarbare waya shi ya fi jaruntaka, tunda shi ne ya yi kundun bala hawa bishiyar har aljanin ya tsorata ya saki bafulatanin, saboda haka shi yana ganin gaskiya ya fi jaruntaka.
Bayan da muka ce mun samu waɗannan saƙonni daga 560 da wani abu kafin na rufe kwamfuta ta ne.
Lallai kan gasuwa su Jibirin Umar na Basa, su Isa Lawan Girgir da su Awwal Muhammad Yalo da Muhammad Nu da Biliya, gasunan dai da yawa Malama Grace.
Honorable MD Bukar Baga, Malam Ahmed Wuro Jabbama, Alhaji Aliyu Abdullahi Doron Baga, Abdulmumini Direba Moranti Maiduguri, Lawan Abba Ali Guzamala, ga dai sunan.
To duk muna godiya kwarai da gaske, kuma tare da fatan za su ci gaba da bibiyar mu da kuma aiko mana ra'ayoyi a kan cikacin da muke azawa.
Abin sun ba amin, kamar yadda muka faɗa yanzu nan za ku iya garzayawa shafinmu na sada zumunta domin bayyana ra'ayoyinku kan wannan labari da za mu buga yanzu.
To Malama Grace, ai sai a ba mu labari da kuma muhawarar mu ta wannan mako.
Labarin na sanyi na ku aka taɓo a wannan karan.
Ba mamaki, ai kin san dole mai taɓa wata rana a taɓa shi. Ai kin san muna da wannan, kuma muna da wannan wadatar biki.
To na sanyi da wannan labarin ma'aurata ne.
To.
To wata rana wani mai gida ya je masallaci, shikenan malam yayi wa'azi ya ratsa shi. A cikin wa'azin malamin ya jaddada wa maza cewa idan kuna zama da matanku, a kowane lokaci mata ta yi girki, mai gida in yana ci ko ya yi daɗi ko ba daɗi, ya tayabawa yana ya ce ya yi daɗi, kai san wannan ta yi daɗi. Ya ce kuma idan ba takka ta yi kwalliya
ko ba ta yi kyau ba, ka ce wance kin yi kyau,
ka ci ka yaba, ka ce kai yau kin yi kyau, ko mai ta saka ka ce ka yi kyau. Shi ke nan mai gida yana jin haka, ya shiga gida, yana shiga gida sai ba ta ta kawo mishi abinci. Shikenan da ya zauna ya fara ci, ke nan ya tuna da wa'azin malam. Abinci ya tuna da wa'azin malam, abinci dai ba dan ya burge shi ba, amma shi ba yana son ya biyayya, ke nan sai ya ce wa mata ya ce kai wannan abinci ya yi daɗi, kowace lomaye yana ta yaba kowace lomaye. Shikenan sai mata ta ɗauki murfin kwano ta ƙwaba mai. Ta dauki murfin kwano ta ƙwaba mai. Shike da sai ya kalli ta, ya rasa abin da tace. Sai ta ce shekarunmu 20 da aure baka taba bude baki ka ce min abincin.
Ya daɗi ba, don haka wallahi ba haka bai daɗi kenan.
Sai wannan da sai yau da na karbo a makwabta.
Oi. An yi tsara da mutum zama.
Wai sai yau da na kwalba a makwabta, shi ne za ka sai daɗi shekara 20 na baka abinci. To shi ke nan, shi kuma da ya ji haka a sai ya ɓaro ta.
Eh, gaskiya kan.
Sai ya ce mata, wallahi tallahi a Radu abincin bai daɗi ba, kamar da kullum yake ba daɗi. Ni da ma na faɗa ne kawai dan malam ya ce in kun yi abinci mu rika yabawa. To na san kina da wannan mijin da matar nan wannan ne fitirbe
kai ai miji to mijin da ya to kai matar ta fi shirme ita da taje ta aro abinci ta samu abinci makwabta
ta zo ta fallasa mu kanta mai kuma ba ta bari kawai a yabi girkin ta
a ito ita tunaninta kaman mijin kila yaji abin mijin da yaji bambancin abincin to ita tunaninta dun nata bai dadi ba sai yau da ta karbo makwabta na makwabtan ne ya dadi don haka nata bai dadi ba
to shi kuma da yace sifan da yace to dama ya faɗa ne kawai abincin bai dadi ba kamar na kullun ba dadi
a take ku
dan dai mallam ya faɗa ne
sai yasa yake yayi dadi to ya riga ya san ya faro ta ai dole ya hautur ban jara kin sani ai
to masu saurare ka kar mu yanke hukunci bari mu kyale ku yanke hukunci kamar yadda muka faɗa za ku iya garzayawa dan dalilin da sada zumunta Facebook domin yin muhawara akan waɗannan ma'aurata wani a cikin su wafi kwafsawa
gaskiya kam
to yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin na
alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Bye.